zamani wato yace godiya ta tabbata ga Allah allabi ja'ala fi kulli zamani fataratin min ar-rusul wannan fa'un din fataha ce ba kasara ba fi kulli zamani fataratin min ar-rusul godiya ta tabbata ga Allah da yasa a duk wani lokaci na yankewar manzanni baqaya min ahli ilm Allah ya sanya gauro daga cikin malaman ilimi ma'ana duk lokacin da za a ce babu manzo ko wani annabi to duniya ba ta wofintuwa daga wani malami na addini ko malaman addini wanda za su ci gaba da bayo addinin musulunci kariya yace yad'una man dalla ila al-huda suna kiran wanda duk ya bata su kira shi zuwa ga shari'a wa yasbiruna minhum ala al-adha kuma suna yin hakuri daga jahilan gari da sauran mutanen gari ta fuskar cutarwa ba wani malamin da zai ce zai zo yayin da'awa sun mulkalau ciki lafiya baka lafiya bai samu cutarwa ba ko ta kai tsaye ko ta bayan fage dole sai an samu wannan wasu a fito gade gade a yake su amma kuma za su dinga hakuri saboda shi mai koyar da addini ko malamin addini kaman mai yin treating din mahaukata ne kaga kana wa mahaukaci magani sai ya cije ka kai ma sai ka cije shi to kaga kai ne mahaukaci kyo to wani lokacin da ya cije ka shikenan kai kuma sai ka kokari da za ku rabu lafiya saboda kai ka san manufar ka shi na ganin cutar sa kake kai kuma nema masa lafiya kake to duk wanda yake so ya sakata ya wala yana ganin masu kira zuwa ga addini sun hana rau gaban hantsi ko me sai a ce maka wai addini ya ce ba kyau a hana kama kai sakat ka sharuwa to ka je ka shinge te kuka dawo mu dai ba mu hana ba Allah ya sa mu dace to saboda haka Allah ya sanya su irin waɗannan mutane yuhyuna bi kitabillah suna rayarwa ta hanyar littafin Allah al-mauta mutanen da ya zamo matattu duk mutumin da bai san addini ba sunan sa matacce shi yasa Allah ke cewa wama yastawil ahya wal amwat babu yadda za a rayayyu da matattu ya zama cewa sun yi daidai aw man kana mayitan koko mayitan fa ahyayna waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas shin yazo wanda ya zama mushe ne matacce ne sai muka rayar da shi muka sanya mishi wani haske yana tafiya a cikin mutane to zai yi daidai da wanda yake cikin dufan da ba zai fita daga ciki ba kaga ba zai daidai ba shi yasa wani malami yake cewa al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa imma tu fa ahya'u kuma wani malami yace wa man fata hutta alimu waqta shababihi fakabbir alai arba'an li wafatihi ce wallahi duk wanda ya kuskura yana yaro bai nemi ilimi ba har ya tsufa to da ka ganshi masa kabbara hudu yadda ake wa gawa kabbara hudu kakkato gace ko daya yauwa Allah ya kiyaye shi za a yi kokari tunda sauran kuruciya tun gashi bai so ba fari ba Allah ya sa mu dace yace wayu basiruna kuma wato ainihin suna basirantarwa bi nurillahi da hasken Allah ahlal ama ma'abota makanta fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun lati fi sudur yace ai aliyu mara idanu yace jahili shine makahu to kaji shi aliyu mara idanu ne ido kawai ya rasa malamin mangi amma ba makahu bane shi yasa a cikin infiraji sai ke cewa ai aliyu mara idanu yace jahili shine makahu kuma gaskiya ya fada to saboda haka su wannan malamai wato ainihin suna nusarwa da hasken Allah ga makafi yace fa kam min qatilil li iblis kad ahyahu da yawa da yawa akwai wanda iblis ya kashe shi amma malamai sun raya shi wa kam min dallin ta'ihin da yawa akwai batacce kidimamme kad hadauhu wanda malamai shi ma sun shiryar da shi matsalar dai mutum ya ki zuwa inda ake karatu amma in dai zaka je yau da gobe da jibito sai ka ji canji sai yace fa ma ahsana atharuhum ala nas me ya kai kyawun tasirin malamai da irin burbushin da suka bari a wajen mutane duk inda malami ke inda yana addini ne to fitila ne a cikin mutane yace to me ya kai kyawun wato ainihin alkhairin sa a wajen mutane wa aqbaha atharan nasi alaihim sannan me ya kai munin sa kamakon mutane akan malaman su ka san a duniya ba ajihun baya a wajen mutanen gari irin malami shi malami zaka ji duk wani lakabi na cikas na san banza na kaza sai a ce malam ai rago ne a ce in wani abu ne a ce ai ragon malam ne mala kaga malam shi ne mai san banza ragon malam ko a ce shiru malam ya ci shiruwa kaga malam dai malam dai malam dai haka dai za a dinga wato malami a cikin mutane sai dai hakuri kawai to za ka samu sakamakon mutane akan malamai shi kuma abu ne wanda yake ba mai kyau ba sai ya ce yanfuna an kitabillah suna korewa daga littafin Allah su waɗannan malamai ta harifal ghaliyin wato jirkitawa ta masu wuce gona da iri wantihalal mubtilin da kuma da'awa ta mabarnata wata awilal jahiliyin da kuma tawilin jahilai wannan gaba asali hadisi ne kun ga hadisi ne ga yadda yake cewa hadisi ne ingantacce manzo alayhi salam yake cewa ya himilu hadha alilma min kulli khalafin uduluhu yace duk waɗansu mutane da za su mai bayan wasu man duk wani generation to zaka samu akwai malamai amintattu masu addini wanda suke da kwan ilimin addini yanfuna anhu suna kakkabe mai ainihin shi wannan addini suna kore masa taharifal ghalin jirkitawa ta wanda suke masu shige gona da iri anan malamai suka ce abin da ake nufi da algalin sune masu batattun aqidu kamar yadda muka sha fada duk wata firqa munharifa jahmiya ne khawarij ne mu'tazila ne jabariya qadariya murji'a duk wannan zaka samu da qur'ani suke hujja kowanne za su ce ai qur'ani shine umdar su akwai wani za ku ji shi wani dan bid'a ba lafi in faɗi sunansa wani kowane na masussuka wato ina ji yanzu shine dan kala kato international wallahi wani turo min shi a waya ta ina jin jiya ko shekaran jiya abin takeici yana karubalanta duk duniya cewa wai hadisi suka halaka mutane sai yake cewa daga cikin hadisan da ya dauko wanda suke ƙaryata Qur'ani hadithin Mi'raji wai gashi an ce manzo alaihi salam ya je Allah ya bashi sallah 50 har ya taho Annabi Musa ya tare shi sallah nawa aka baka yace 50 yace ka koma al'umma ka ba za ta iya ba saboda haka manzo alaihi salam ya ta kaiwa tsakanin Allah da Annabi Musa har sai da sallah ta zamo guda biyar yace to ai kaga wannan kawai ƙaryata Qur'ani ne ƙaryata Qur'ani ne domin ai Allah subhanahu wataala yana cewa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi in Allah ya hukunci ba wanda ya isa ya ce a'a ya Allah zai hukunci wai har wani annabi ya ce a tanza nace kash nace to kaga yanzu wannan kidahu ne in ya tafi akan wannan Qur'ani ba zai rushe gaba daya ah Allah yake ce mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka ce ataj'alu fiha man yusidu fiha shi ma wannan yanzu sun yi ma Allah istidraki kenan kaga wato za Qur'ani ba su gane shi ba shi sa sai ga cewa wani hadisi da ba su gane ba sai su ce wa ya sa abu Qur'ani wato in ka ji yadda yake dirka ne zaka tausaya masa to irin wannan zaka samu shi ma wai Qur'ani yake ba kariya to raba gardama shine hadisai ingantattu na manzo alaihi salam shi suka raba duk wani karkatacce ba mu'tazile ne jahmi ne qadari ne jabari murji'i kowaye zaka samu bai bi hadisai ingantattu daga manzo alaihi salam ba to su ahlus sunna sune wanda suke kakkabe ma addini suna kore masa tahriful ghalin wato ainihin jirkitawa ta yan bid'a sannan wa ta'wilal jahilin da kuma tawili na jahilai ma'ana irin fassarar da zaka ji jahilai suna yi manassoshi na Qur'ani da kuma nassoshi na hadisi kun san cewa ƴan wa'azin turmi sun ci kasuwa a garin nan wato ina ga daga tatsine zuwa yanzu shine aka dan samu sauki amma wallahi kafin tatsine in ka tafi nan wajen kwarin gogau ka tafi ainihin wajen su jakaran nan sai ka gaggafutunar ruwa gafutunar ruwa sai ka kirga wajen mutum goma duk masu wa'azi ne kuma wallahi wani tsarki bai iya ba amma kun mai wa'azi ne ko ka ji ko ka so aya ta yi gabas shi kuma ya yamma na taɓa faɗa muku da kullum na ji irin wannan ɗan ƙalaƙatan ana faɗin ƙissan Bilqis lokacin ta aika ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mata littafi yace innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alai wa'tuni muslimin to sai ta tara mutananta tace innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun tace to gaskiya masu irin wannan wasiƙar sarakunan da suke aiko irin wannan wasiƙar idan sun shiga alƙarya bata ta suke duk wani mai daraja su mai da shi kaskantacce to sai rijo dan wa'azin turmi yana cewa to qala tinnal muluka sai tace to shi wannan mai mulki idza dakhalu qaryatan in ku shiga alƙarya su afsadu wa ku bata ta waja'alu aidata ahliha adilla duk wani mai daraja ku mai da shi kaskantacce wa kadhalika yaf'al haka za ku in ku je ku ga yaf'al mai haka za ku fam fajarar shi ne asalin famfo wallahi da kunne na nake jin wannan fam ƙarar buga sandan ne fajarar sai ruwa ya fito to na aka samu famfo to wannan wai fa duk Qur'ani suke ba kare wallahi ba abin dare abin tausayi ne wannan wannan malamai ne masu ba da fata suke irin wannan karatu Allah ya shirya to ahlus sunna duk su ne suke wannan wato ainihin gudunmuwa na kare mutane daga irin wannan fassarori wanda suke wato ainihin na mabarnata sannan wantiharil mubtilin da kuma da'awar mabarnata malamai suka ce abinda ake domin intihal shine mutun ya iddia in abinda ba nasa ba ko ya tingina wani abu zuwa ga wani wanda ba nasa ba ma'ana malamai suka ce abinda ake nufi da wannan gabar shine masu kirkiro hadisan ƙarya sai su danganta zuwa ga manzo alaihi salam domin neman biyan bukatar su to za ga yadda Allah ya hore mazaje da suka yi mahadisai hadda ta ban mamaki kun taba jin kissan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu lokacin da ya haddatar da dan sa Abdullahi hadisai wajen 1012 sai da ya haddace su gangan yace to duk wannan ba hadisan manzon Allah bane abin da yasa na saka haddace su dan kada a cuci addinin ka ta hanyar su da an karanta ma shi kasan hadisin ƙarya ne ku duba ana maganan yanzu sama da shekara 1000 ta akwai irin su bargaja to wanda ya haddace hadisi 1012 na ƙarya dan ka a cuce shi ta su nawa kake ji ya haddace na gaskiya wannan kaga hadisi wala haraji to wannan ainihin shine hadisi to shine yake cewa yanfuna an kitabillah suna korewa daga littafin Allah tahrifal ghalin jirkitawan masu wuce gona da iri wantihal mubtilin da da'awar mabarnata wa ta'wil jahilin da kun fassara irin ta jahilai allabina aqadu alwiyatal bid'ah wanda ya zamo sun kulla tutoci na bid'ah ma'ana sun daga tutoci na bid'o'i wa atlaqu iqalal fitna kuma suka saki akaloli na fitinu domin asalin fitintinu a ban kasa shine karkace mu hanyar manzo alaihi salatu wassalam fahum mukhtalifuna fil kitabi zaka samu su masu sabani ne a cikin alqur'ani su kansu wallahi babu inda mbida a cikin Qur'anin kansa ma'ana yanzu ba sai na ambata ba amma za ku ji bid'o'i da suka zama ruwan dare in ka samu dan bid'a 5 or 10 to kowa ayar da zai karanta ta kare wannan bid'a ta saba mata dan uwansa domin kowa kawai wawake yake hasashe ne ko adace to sai wani ce kawai shi hujjar kaza ai fadin Allah subhanahu wataala kaza wani kuma ce ai hujjar kaza fadin Allah to kaga a cikin Qur'anin kansu masun saba babu ittifaki sai da ga bid'o'in daban-daban nagari kaza daban nagari kaza daban ba ragama ba linzali to sannan sai ke cewa muktalifuna a mukhalifuna lil kitab kuma sun saba ma littafin Allah subhanahu wataala don za ga littafin Allah yana neman ayi kaza su kuma sun saba ma alqur'ani sannan mujmi'una ala mufariqatil kitab kuma sun hadu akan barin littafin Allah ka duba wannan munanan sifofi guda uku na farko sun yi sabani su kansu a wajen tantance matsaya in an koma ayoyi sannan kuma sun saba ma alqur'ani sannan kuma sun hadu akan lalle ya zama ainihin an saba ma alqur'ani yaquluna ala Allah suna fada suna dangantawa zuwa ga Allah subhanahu wataala idan aka ce wato qala ala Allah mutun ya jingina ma Allah kaza Allah ya ce kaza ko ya ce kar ai kaza to suna fada suna danganta ma Allah wa fillahi kuma sannan suna fada a cikin sha'anin Allah ba'ana suna sifanta Allah da wa'ansu abubuwa sannan wa fi kitabillah kuma suna fada suna dangantawa a cikin littafin Allah bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba kaga nan ma illoli guda uku na farko shi Allah an jingina masa cewa ya ce ayi kaza ko ya ce kar ayi kaza kuma bai ce ayi kaza ba bai ce kar ayi kaza ba sannan shi Allah sun sifanta shi da wani abu wanda bai sifanta kansa da wannan al'amarin ba sannan kuma sun fada a cikin littafin Allah ba da ilimi ba sai da molanka yatakallamuna bil mutashabihi min al kalam suna magana da al mutashabihat na cikin qur'ani ku kalli duk mutumin da yake soyayya ayyada bid'arsa to zai samu wata aya mutashabiha sai hujja da ita in ku kalli ayoyin qur'ani akwai ayoyi da Allah ya yi nassi akan abubuwan da mutum biyu ba su isa su yi sabani ba yanzu misali Allah subhanahu wataala yake cewa faman lam yajid mutumin da ya zamo abin nan Allah yana magana akan mutumin da ya zamo matsala ta same shi ya je aiki kaji ko umara kansa da kwarkwata ko an masa rotsi cewa to ya halatta ya aske kansa in ya aske kansa ya fidiya Allah sai ce faman lam yajid to wanda bai samu ikon yin fidiya ba ko ba shi da kudin fidiya ko ga kudin babu abin sai a fidiyar fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj to sai yi azumi uku a cikin ayyamul hajj sannan wa sab'atin idza raja'tu kuma sai yi azumi bakwai idan kun dawo gida akwai wanda zai ce tara ake nufi akwai wanda zai ce sha ɗaya ake nufi sai Allah ce tilka asharatu kamila za a samu sabani anan Allah ya rufe kofa rif to irin wa'annan ba mu shiga to amma duk abin da ya zamo Allah subhanahu wataala ya bar abun a bude to nan ake samu a ita shiga qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu yawwa to kowa sai kuso wannan ya kullo ta can wannan ya kullo ta can wannan ya kullo ta can kaga bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu to kaga kowa sai ce to ai kun gani Allah sai ai bi fadlillahi eh to akwai irin waɗannan to zaka samu haka duk abin da ake kutsuwa a ta irko bid'o'i ana kwankwadawa mutane kaga yanzu inda a ce ana tambayar masu irin wannan sai a ce to yanzu shi wanda Allah ya sauke masa qul bi fadlillah ya san ma'anar ko bai san ma'anar ta ba dole a ce ya sani sahabban sa sun san ma'anar wannan aya ko ba su sani ba su suka bi kowa sani ta bi aifa eh to duk sun fahimci abin da kai ka fahimta amsa shi ne a to ashe kenan su sun yi gabas kai kayyam Allah kyauta amin amin to saboda haka yake cewa suna magana wato da mutashabe na zantuttuka wa yakhda'una juhalan nasi suna yaudara jahilan mutane bima yushabbihuna alaihim da abin da ya zamo suna kwatantawa gare su wato na shubha yace fa na'udhu billahi min fitanid dalil muna roƙon tsarin Allah daga fitinan wanda suke masu batarwa yace thumma innal muslimin yace sannan su musulmi tawarathu hadhihi alkutub sun gaji waɗannan littattafai na magabata wastakhlasu minha kutubal aqaid sai suka tsamo littafai na aqida a ciki wata dawalu ma allafu haula al'imma suka dunga amfani da abinda wa'incin shugabanni suka wallafa fawujidat kutubul aqida sai aka samu littafai na aqida allati tatadammanu jami'a masail al'aqida wanda ya zama sun kunshi dukkan masaloli na aqida wa ma alaihi salafu hadhihi al'umma da kuma abinda magabatan wannan al'umma suke kai yace thumma inna ba'd al'ulama sannan sashen wa'ansu daga cikin malamai i'tanau sai ya zama sun kula bi mutunil aqida da matane na aqida wa nazamuha sai ya zama sun waƙe su yace li annan nazma domin shi waƙe akhaffu ala an-nafs shi fi sauki ga rai wa asra'u fil hifzi kuma shi yafi sauri a wajen haddasewa wa abqa fi dhakira kuma shine yafi wato ainihin wanzuwa a cikin kwakwalwa ma'ana su magabata zaka ga cewa da yawa sai su waƙe ilimi yanzu zaka duk wani ilimi ba abinda ba a waƙe ba yanzu ku duba at-tamhid ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr yayi muwatta sharhi at-tamhid mujalladi 25 to amma Imam Shatibi wanda ya Shatibi sai ya waƙe at-tamhid a cikin baiti 500 in ka haddace shi ka haddace at-tamhid ga baki ɗayan sa saboda shi waƙe an fi saurin haddace shi an fi saurin kuma tuno shi yanzu inda za a ce ka je kai ma'ahalari hadda irin ta alloko iziya an hada ka da aiki Qur'ani kawai ne ake saurin haddacewa a matsayin rubutun zube amma waƙe saurin hadda da ainihin saurin tunota to shi yasa za ga magabata suna waƙe ilimi kuma sannan akwai fitintinu a lokacin su na yaƙe-yaƙe na kashe-kashe duk lokacin da magabata addini suka ci wani gari na musulunci to target din su na farko da tafin musulunci su kone su su ɗebi to kansu zuba a cikin teku saboda haka kawai an yi asara wannan ilimin to sai magabata suke waƙe ilimi domin in ka haddace duk inda ka shigar ilimin ka zaka je ina fata mun gane amin amin to shine sai yake cewa fa nazamu hadhihi almutun sai ya zama sun waƙe waɗannan wato ainihin gundarin ilimi fil aqaid a cikin aqidu li yasahula hifdhuha domin haddasu ta yi sauki sai ya ce wa min zalika to daga waɗannan waƙe-waƙe na ilimi hadhihi almanzumatu manzumatu ne ba ti ba hadhihi almanzumatu daga cikin waɗannan akwai wannan waƙe allati baina aidina wanda take gaba gare mu وهي هائيه بن ابي داود شيني هائيه تا اينفين دان ابو داود سايتي وسميت الها وسميت الهائيه ان امبتت ده سنه هائيه لانها على روي الها دومين ان صارت ابيسا امو نهاء اكرشنتا يكي تيوا مثل الميميه ونن مي مثل با مثل با مثل ميمية لابن القيم كما ميمية ابن القيم والنونية له دكم نونية ابن القيم هنا ده ميمية دكم عين في النونية والنونية سما تحول بيتي دبو يتي لأنهما على روي النون أو الميم دومين دو أنن سنزمو أبسا أمو كوكما صوتي ننوني دكما كوكما ميمي سيتي فالنظم شيواكي idza kana ala qafiyatin wahidatin in yazmo a bisa qafiya guda daya abin da ke cewa qafiya shine harafi na karshe kun san akwai sadarul baiti da kuma ajzul baiti domin baiti zaka ce in akai wannan dango na farko ga na biyu to na karshen shi yake cewa ajzul wato ajzul baiti to abin da zai kare da shi shine qafiya to idan kafiya ta kasance a bisa tsari daya fa innahu yusamma bismi hadhihi alkafiya to sai ya ambaci wannan waka da sunan wannan kafiya ka an yakuna alal ha kaman ya zamo karshe haun ne awin mim ko ya zamo mimi awin nun ko ya zamo nuni fa yuqalu sai a ce alhaiyatu sai a ce ai wannan waka haiya ce domin da haun ta kare awil mimiyya ko a ce mimiyya ce saboda mimun mimun take karewa awin nuniyya ko a ce wato nuniyya saboda nunun take karewa wa hakaza yace to haka al'amarin yake yanzu in muka dauki littafin shatibiyya ita wace ce shatibiyya lamiyya lamiyya duka da lamun ta kare baiti 1117 daga baki da lamun lamun so kare to sai ke cewa amma idza kana an-nazmu laysa ala qafiyatin wahidatin amma idan tsarin waƙe bai zamo akan qafiya daya ba wa huwa yusamma birrajis to wa huwa ma yusamma birrajis to wannan shi ake kira ar-rajis kun san ar-rajis ke cewa himaru shu'ara rajis shine wanda yafi wato sauki dandanan azumin ya zama an yi shi kaman ka dauki alfiyat ibn malik kaga alfiya rajis ce domin sai ka cewa baiti wannan baiti ya kare da mimun mai bi masa ya kare da ta'u mai bi masa ya kare da ya'u to saboda ka zama rajis ko kuma sai ka samu cewa wani sadarin baiti ya kare da wani abin daban ajizin baiti ma ya kare da wani abin daban to wani zai dauki ka'idan cewa sadarin baiti ya kare da kowane harafi amma ajizin sa ya kare da ainihin harafi kaza to saboda haka shi rajis yake cewa himaru shu'ara wato shine jakin mawaka kusan kowa ba zai iya yin sa zaka ga shi yana bisa tsarin mustafilun 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 haka wazanin sa yake a bisa wato ainihin da ake cewa abin nan wazani na arud ko kuma wato abin nan me ake cewa abin nan me suke ta da Allah ko dubu ku karanta harkar abin nan arud da me suke cewa al-awzanu arudiyya al-awzanu al-arudiyya ma'ana ma'aunai na arud Khalil ibn Ahmad al-Farahidi kusa shine yazo yayi arud yayi masa buhur har 12 duk wata waka da zaka ba za ta fita daga wannan 12 ba kamar yanda zamu ga karin bayani nan gaba insha Allah sai yace na'am yawa sai yace fa hada yusamma bil manzuma yace to wannan ana kiran sa al manzuma awil urjuza to ko a ce da shi urjuza kamar ita albayt ibn malik sai yace mithlu manzumati as-safarini wato wannan wani babban malami ne shi ma yayi sharhi ga ita wannan ha'iyar ya mata sharhi sai dai sharhin sa ya riga ya bata sai ce wa manzumatur rahabiyya fil fara'id sana akwai rahabiyya dan littafi ne wanda yake im abiyati ne zaka yaddace su ma a cikin sa'a daya wanda yake shi ma na abu da shafi ilimin gado sai ce wa mithlu nazmi ibn abdul qawi da kuma nazamna ibn abdul qawi shine lil muqni fil fiqh akwai wato abin nan al-muqni na littafin na fiqh wanda shi wancan malamin yayi masa wato ainihin waƙe shi sai ce wa nazmihi al-adab ash-shar'iyya da kuma waƙin sa na al-adab ash-shar'iyya sai ce wal hasil to abu da ya tabbatace shine annan nazma jayyidun wato shi waƙe abu ne wanda yake mai kyau li'annahu yashulu hifdhuhu fayabqa domin haddasa tana saukaka saboda ka sai tabbata a cikin zuciya wani annahu yunazzimu al-ma'lumat domin shi waƙe wato ainihin yana tsara ilmai wa in kana an-nasru huwa al-asl duk da cewa rubutun zube shine asali walakin an-nazm aidan to sai dai shi waƙe kuma lahu fa'idatuhu yana da fa'idar sa fi tathbit al-ma'lumat aw wajen tabbatar da ilmai wa min hadhihi al-manzumah al-jayyida daga cikin wato ainihin wannan waƙe akwai wannan kyakkyawar manzuma sai ce al-qasidatu al-ha'iyya qasida wacce ta kare da ha'un li Abi Bakar bin Abi Dawud ta Abu Bakar dan Abu Dawud sai yace at-ta'rifu bi mu'allif al-kitab yanzu zai dan haska maka kaji wane ne mai wannan littafi to wannan gaskiya dan abin da sunan sa dan tsakure idan kana so ka karanta tarjuma sa da kyau ka samu siyaru alamin nubala na Imam Az-Zahabi mujalladi na 13 tun daga shafi na 221 har zuwa shafi na 238 duk bayanin rayuwar wannan malamin ne to kaga wannan tsatsakure ne dan yanzu mun ce daga shafi 221 zuwa 238 shafi nawa akai kaga shafi wajen 17 duk bayanin rayuwarsa haihuwarsa neman ilimin sa malaman sa da irin matsayin sa yawa kun ga wannan ashe dan takulan ne ko yawa sai yace wa Abubakar yace shi Abubakar huwa Abdullah ibn Abi Dawud shine Abdullah dan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath babansa sunan sa Sulaiman dan Ash'ath as-Sijistan nagarin Sijistan sai yace waliduhu mahaifinsa Abu Dawud wato Abu Dawud huwa shine Sulaiman ibn al-Ash'ath wato Sulaiman dan Ash'ath wa huwa sahibu sunan shine ma'abucin littafin as-sunan allati hiya ihda as-sunan al-arba wadda daya ne daga cikin as-sunan wanda suke ainihin guda hudu in muka ce guda hudu da wanne da wanne wanne ne lambar farko Abu Dawud shine matakin farko wake bi masa Tirmidhi Nasa'i sannan Ibn Majah Ibn Majah shi yafi sayan zaifin hadisi shi yasa ya zama shine lambar karshe to shine sai yake cewa min dawawin sunnatul muhimma wato daga cikin diwanoni na sunna masu muhimmanci ma'ana abinda aka rubuta kenan wa huwa min ashabil imam Ahmad yana daga cikin wato ainihin sahabban Imam Ahmad wa talamizihi da kuma almadar Imam Ahmad walahu masail yana da wa'ansu littafi ma'ana shi Abu Dawud da littafi sunansa almasail matbu'a wanda amma buga shi rawaha an al-Imam Ahmad ya rawaito shi daga Imam Ahmad ismuha sunan wannan littafi masailu Abi Dawud wato mas'alolin Abu Dawud yace wa ibnuhu hadha dan sa wannan huwa nazim shine wanda ya tsara wannan waqi Abdullahi sunansa Abdullah wa yukuna Ababakar ana masa alkunya da Abubakar wa huwa imamun jalilun yace babban malami ne madaukake akaza an abihi ya karbi ilimi daga babansa wa an gairihi ya ma karbi ilimi daga wani wanda ba babansa ba min ulama'i waqtihi daga malaman lokacinsa wata bahara fil ilmi wal riwaya ya zama kogi shakundum a cikin ilimi da riwaya wa haddasa kuma ya wato zantar da mutane dai daga cikin almajiransa yace yayi shekaru yana ba mu hadisi amma ban taba ga ya rike takarda ba kawai sai dai ya zauna ya taimaka ruwan hadisi to amma ku sani in fa kaga wani baban za ba in bai sha ruwa ba ya sha rana kana nan kana chatting kana nan kana waye kace kallon malami a gaskiya sai ka gyara zama da kyau daga cikin abin da yake faɗa kaman Imam Zahabi ya ambata yace lokacin da yaje Baghdad nake je ko Kufa yace wallahi da ya shiga neman ilimi dirhamin sa daya dirhami daya yace sai yaje ya sai wake sa'i 30 waken nan haka yake dafawa yana ci wake da ruwa da gishiri yace amma cikin taimakon Allah waken nan bai kare ba sai da ya samu hadisi ya haddace wajen hadisi 30,000 la ilaha illallah kai ka sama Allah eh kaga wannan ba karamin wake bane fi sabilillah hadisi 30,000 to saboda haka sun sha wahala kun ga Ibn Jawzi rahimahullahu Ibn Jawzi ya rasu 597 Ibn Jawzi lokacin da yake neman ilimi yake ta wallahi busasshiyar gurasa yake samu ba ta iya taunuwa saboda tauri sai ya ji ya jika ta a kogi ta ji kasan nan ya samu ya dan tattauna lokacin da yake neman ilimi to amma bayan yayi karatun fa Ibn Jawzi kun sha jin kissarsa a tarihin musulunci ba a san wanda ya rubuta irin Ibn Jawzi ba suka ce idan ka kirga tun daga haihuwarsa har ya koma ga Allah haihuwa ba wai balaga sako neman ilimi ba daga haihuwa har rasuwarsa to akalla zaka ce kowane wani ya kamata a ce an rubuta takarda shafi 9 la ilaha illallah ku duba wannan shine saboda sanin muhimmancin lokaci Ibn Jawzi idan farcen sa ya tsawo ko rigarsa ta yage ko alƙalamin sa ya kare lokacin sa yafi karfin ya zauna yana dinke riga lokacin sa yafi karfin ya zauna yana kan farce lokacin sa tsadasa ta wuce haka sai yayi bako kuna gaisawa yana gyara alƙalamin sa kuna gaisawa yana dinke rigarsa ta yage kuna gaisawa yana yanke farcen sa da ya tsawo amma haka kawai ya zauna yana kan farce lokacin sa tsadasa ta faka ina ga yazo ya awa daya na chatin Allah shirya
ai shi yasa Allah gafarta bala wato daliban ilimi dai yanzu a ce wai ilimi ake nema Allah shi kan gaskiya sai a shi ba Ibn Jawzi hatta bacci bai dai zo ya kwanta haka yana bacci ba sai ga tawadar sa da alƙalami da yan takardun sai yana kwance da ya tunano wani ilimi sai ya dauke kuma sai ya rubuta sai ya kwanta da ya tunano haba sai ya dauke shi sai da ya littafi Saidul Khatir wajen shafi 600 ko 700 wannan in an je an kwanta ne an gama komai ba ne mutum to abin da ke so in ce sai da suka sha wahala kuma ainihin suka yi karatu to saboda haka shine sai yake cewa walahu maqamatun azima fil ilm yace kai yana da matsayi masu girma ta fuskar ilimi har Imam Az-Zahabi yake cewa wasu malamai ma suna gabatar da shi akan babansa ta fuskar ilimi wasu na ganin ma yafi babansa ilimi yace la yaqillu an maqami abihi ba zai karantu daga matsayin babansa ba aw yuqarib ko kuma ya kusaci aw yuqaribu maqama abihi ko kuma ma ya zama ya kusaci matsayin babansa rahimahumullahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu gabaki daya daga cikin tarjumar sa in ka koma sayru alamin nubala cewa kun ga shekara 86 a duniya Imam Az-Zahabi yake cewa an yi kaito cewa da ya rasu abinda ake hasashen mutanen da suka yi masa sallah karanci mutane sun kai 300,000 mutane da suka salace shi 300,000 domin sai dai aka yi batch har 80 na mutane wannan batch din ya zo ya sallar ya tafi saboda wurin ya cike idan suka tafi wannan batch ya zo su madali ba mai su yi masa sannan su tafi wannan sai dai aka yi batch 80 a wajen yi masa sallah kaga wannan ba sai a ce ba babban mutum bane yace faja'at hadhihi alqasidatu malam yace sai wannan qasida ta zo mutadamminatun li aqidati salaf wanda yake ta kunshi aqidar magabata to yanzu mu koma akan ita manzumar idan muka duba kamar yanda ambace ta ha'iya mun ci ha'iya da aka ambace ta da shi don ta kare da ha'un ha'un kuma kamar yanda na ce akwai al-buhuru shi'riya ko al-awzan al-arudiyya za ka ga cewa buhur daban-daban ne yanzu ita wannan manzuma an tsara ta akan al-baharu tawil al-baharu tawil shine kusan yafi dadi a cikin dukkan buhur akwai al-kamil akwai al-wafir akwai al-mutaqarib akwai az-zakir duk sunan buhur ne amma shi wannan shine al-baharu tawil zaka samu cewa wazan sa shine fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu haka yake kuma da shi ma zaka iya auna baiti take inda baiti ya kare kai da kaza ka iya ganewa misali yanzu kaman in ka ce fa'ulun mafa'ilu kaga in ka karanta tamassak bi hablillahi wattabi'il huda fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu wa la taqbidi illa allaka tuflihu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kaga haka take a bisa tsare abin da ya zama kinan al-baharu tawil wanda kaga shine ba abin nan bahar na ishriniya shine na shatibiya shine da sauran abin to gaskiya ya fi dadi shi yasa malamai sun fi yinsa to kaga akan haka yanzu in ka fahimci wannan kai da kanka in ka ga baitin da ya kare to za ka ga ya aka yi ya kare misali yanzu mu karanta yanzu misali in za ka ce tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wa la taqbidi illa allaka tuflihu wadin bi kitabillahi was sunanillati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika danal atqiya'u wa absahu wa la takufil qur'ana bil waqfi qailan kama qala atba'un li jahmin wa asdahu wa la taqulil qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakfa wa rabbuka awdahu wa laysa bimawludin wa laysa biwa وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مسرع yasihu rawahu jarirun amma qali muhammadin wa qul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu wa qad yunkiru al-jahmi aydan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin bila tukunganan
in kace zakanta bila kaifin abinda kage in kace bila kaifin ya kare shi yasa wannan misali tanwinin kuskure ne kage inda zaka ce misali bila kaifin jallal wahid ya kare ya zaka ce sai dai kace bila kaifa jallal wahidul mutamaddihu kage bila kaifa kawai misali zaka guda dai a sama ina fata an gane to wannan dai dama ne zaba yar muqaddima akan wannan din ba sai na karanta ga baki dai ba amma da tunda kun riga kun ji yadda tsarin yake to kai da kanka da kazo inda ya kare kawai zaka iya ganin cewa to lalle an samu kuskuren wasali ko karin wani harafi wannan shine amfanin ka har da ce buhur wanda yake anufin na wake wake ina fata mun gane yanzu misali kaga in zaka dauko abin nan al-bahr al-wafir kaga za ka ga mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallam tagufar rajta anhu wa in khallaytahu kabadan yamutu kaga mufa'alatun fa'alatun fa'ulu haka da za ka gani sun tsara abubuwan su wato abinda zai baka sha'awa za ka ga cewa su larabawa kafin ai wannan aunan na tarali haka Allah ya so yanzu ka dauki Imru da Kaisi yana da waƙe in ka dora su akan wannan wazanin ba ɗaya da zai kare to Imru da Kaisi ya mutu tun kafin a haifi Khalid bin Ahmad Imru da Kaisi ya mutu kafin hijirar shekara 70 kai ba ma hijira ba kafin bi isa kamar haifo manzo Allah da shekara 70 Imru da Kaisi ya mutu shi kuma Khalid ya rasu bayan hijirar da shekara 170 kaga tsakaninsu sama da shekara 100 shekara shine wanda al-uzan al-arudiyya to amma su wa'ancan haka kawai naturally suke waƙe-waƙen su kuma zaka taba ganin sun ƙara ko sun rage baka Allah ya so tabi'atar to yanzu za mu koma insha Allah ta'ala mu dora yace at-tamassuku amma lokaci ko ya kusa karewa to in muka duba shi Al-Imam Al-Fawzan ya kasa littafin ya mashi kaman wato ainihin fasali ko babi na farko sai ce at-tamassuku bil kitabi was sunna wato wannan abiyat da zamu karanta za su nuna mana yadda ya kamata a yi riko da Qur'ani da hadisi to kun ga in kuka duba baiti ɗaya zai kawo kuma shi ma baitin ya yayyanka shi kowace gaba ya faɗi wato ainihin ma'anarta to kun ga wannan tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyya la'allaka tuflihu yace tamassak bi hablillahi kai riko da igiyar Allah wattabi'il huda ka bi shari'a wala taku bid'iyyan kada ka kuskura ka zamo dan bid'a la'allaka tuflihu in kai wannan zaka san babban rago to yanzu wannan baiti za a zo ayi mana fillah mu ji yaya ka bata ina ganin gaskiya sai dai bi hakuri sai dai mai hakuri lokaci ba zai bamu dawo kawai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah shi bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ga da mu daidai da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mai tambaya ta farko da ya sallama ya ce don Allah malam uzuri nawa shari'a ta ba wa mace dama ta ƙaurace wa mijinta kuma ba ta yi laifi ba to mace kwata-kwata babu inda shari'a ta ba ta dama cewa ta ƙaurace wa shimfidar mijinta sai dai lokutan da shari'a bata yadda miji ya sadu da matarsa ba wannan daban in ka ce kauracewa zai dauki ma'anar ko ta ki zuwa ɗakin sa ko ta ki zuwa ainihin shimfidar mijinta to kwata-kwata babu inda shari'a ta ba mace wannan damar
domin ita mace koda tana lokaci na jinin al'ada ba za ta je ta kwanta a shimfidan mijinta sai dai musulunci bai yadda cewa mijinta ainihin ya sadu da ita ba, amma wannan ta je ta kwanta shimfidansa to wannan haƙƙinsa ne sai in shi ya ba ta izini ya ce kada ta zo. Sannan shi kansa miji idan ya zamo haka yake rotation ɗakunan matansa, ya je wancan ɗaki, je wancan, ya je wancan, wannan zuwan sunansa ɗaya ba kewa, ba wai an ce duk lokacin da miji je ɗakin matansa sai mu'amala ta aure tayya ta kasance ba. A'a, shi yasa ko mace ta haihu ko tana jinin al'ada to tana da haƙƙin miji ya je ɗakin ta ya kwana, tana da wannan haƙƙin sai idan ita ce ta yafe masa. Kanan malamai ma suka ce da zai zama miji ya je ɗakin matarsa zai kwana sai ya samu tana jinin al'ada, sai ce to shi gaskiya zai tafi ɗakin wata matar to nan ya halatta ya ciniki. Ta ce to na yadda amma kawo 100,000. Ai misali ne, to ba ana ta yi ba kaza albarka har a tsaya a samu tsaya ta suma da 100,000 yi na albarka har a zo dai ko 20,000 aka daidaita. Ai kaga shi kenan sai ta dan karo yan kwanoni da atafofi ko yawwa. To saboda haka dai kenan babu inda shari'a ta ba mace dama cewa ta ki zuwa ɗakin mijinta ko shimfiɗin mijinta sai dai idan shi ne ya ce kada ta zo, ko kuma wato ainihin ita ta ba shi dama ba sai ya je ɗakin ta ba a lokacin da take wannan yanayi da muka ambata. Ina fata mun gane. Shi kuma wannan ya ce malam akwai wata magana da take yawo da ake cewa sayyidina Umar ya yayi wa wata yarinya abinda ya rufe kafafunta da niyyar zai aure ta, shin malam ya tabbata? In ya tabbata ya lamarin yake. Akwai magana makamanciyar wadana karanta ta da daɗewa makamanci wannan ina ji gidan sayyidina Ali ce wanda sayyidina Umar ya aura, domin sayyidina Umar ya aure ina da Ummu Kulthum ce in ban manta ba a ƴar sayyidina Ali a matsayinsa na dattijo. Dalili saboda manzo alaihi salam yana cewa duk wata dangantaka to iyakar ta duniya za ta yanke, sai dangantakar manzo alaihi salam ce ba ta yankewa duniya da lahira. To sayyidina Umar yake so kada dangantakar sai ya samu dangantaka mara yankewa, shine ya aure sayyidina Ali. Kuma wannan gabar za ta nuna maka wato ƙaryar masu limamai 12. Ba na jin cewa mutum zai dauke sai ba makiyinsa. Kaga ɗayan biyu ko dai su fassara Ali cewa matsoraci ne tsoron Umar yake, kuma sun ce Ali da aljanu ma faɗa yake. To ko dai su ce yana tsoron Ali bai so ya bashi isa amma dole ya aura masa yana jin tsoro, ko kuma ka ce masoyinsa ne. To na biyun shi ne daidai. Ku bari in Allah ya sa na koma kissar, in Allah ya kai mu zuwa rana ita yau zama ƙarin bayani akan ta insha Allah. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To akwai shugabar yadda sunna zai dan ƙarin bayani.